Miliyoyin mutane ne suka kamu da masasar cizon sauro daga farkon shekara zuwa farkon watan Oktoban 2020, abinda ya yi sanadiyar rasuwar mutane sama da 2000, lamarin da ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Iliyasu Idi mai nasara ke dangantawa da sakacin jama'a game da matakan rigakafi. Domin tunkarar wannan matsala, gwamnatin ta yi tanadin miliyoyin magunguna da ta umarci likitoci su bai wa marasa lafiya kyauta, in ji ministan. A wani abin da ke zama matakin magance cinkoson marasa lafiya da ake fuskanta a manyan asibitoci a wannan lokaci na yawaitar masu fama da masasar cizon sauro, hukumomin kiwon lafiya sun gargaɗe jama'a a fara zuwa asibitocin unguwa domin samun shawarwari daga likitoci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.